أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة شدد واتن سفر شكارة تدبور دليهور دا أربعين دهدو هجرية wanda ya dace da 6 da watan 2 da watan 9 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mana ta'alimi wannan littafi mai albarka na al-Imamul Marghi wa al-Imamu Zarnuji rahimahullah zan mu tashi cikin babun mai sunan shi madan mun yi nisa babun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi fasulun nike su wannan shine darasi na 5 ina ga kowa ai ya ga inda muka tsaya ku mun kusa ƙarshen babu ne muka lokaci yayi yake cewa cikin wannan babun waqad kana li Muhammad ibn al-Hasan malun kasirun haqiqa Muhammad ibn al-Hasan ya kasance yana da dukiya mai yawa hatta kana lahu 300 min al-wukala sai da ya kasance yana da wakilai ma kan dukiyar shi mutum 300 ne ala malihi wa anfaqahu kulluhu fil ilm dukkan su ya ciyatar da su a cikin ilimi wal fiqh da neman fiqh dukkan wannan dukiya akan hidima ga malamai hidima da daliban ilimi hidima da ilimin kanshi sai ya ciyatar da shi duka me yasa sanin muhimmanci da kima akan ciyatarwa a cikin ilimi wanda masu halin mu da dama ba su fahimci ba wannan kokarin sa dukiya a cikin karatu da karantarwa yace walam yabqa lahu sawbun nafisun ko tuha mai tsada bata mishi saura ba ku duba ga wanda wakilai ma na dukiya mutum 300 ban rai gare shi fara'ahu abu yusuf fi sawbin khaliqin sai abu yusuf ya ganshi cikin tuha tsohuwa fa arsala ilayhi siyaban nafisa sai aiko mishi tuha mai tsada fa lam yaqbal ha bi amshita ba fa qala sai yake cewa ujjila lakum an gaugauta muku ujjila na an jinkirta mana wala allahu inna ma lam yaqbalahu yace mai yiwa abin da yasa bai amsa ba wa in kana qabulul hadiyati sunna duk da amsar kyauta sunna ne lama ra'a fi zalika mazallatul nafsi dan yaga kaskantar da kanshi ne wani wanda zai ganka a cikin duk da cewa karba sadaka da karba kyauta sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ka fahimci cewa da niyyar wulakanci ne ya ganka ne da wata tuhuma yace ku je ku amsa ku kai mishi yasa to wannan in ka fahimci wannan baka amsa ba lahi yace mai yiwa haka ne waqad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa laysa lil mu'min an yuzilla nafsuhu bai kamata ga mu'mini bai kaskantar da kanshi shi kuma can gurin abin da yasa bai amsa ba dan saboda shi mai hali ne mai dukiya ne duk dukiyar dan bai kaunar adan duniya da kyalkyalinta ya ciyatar da ita a cikin ilimi kenan wani ba zai bashi ba kuma ya amsa wa hukiya wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya huddo shi hukiya an ka labari anna shaykh cewa malam fakhrul islam Al-Asrbandi rahimahullah jama'a qushural bidih ya tattarbawa na gwanda al-mulkat fi makanin khalin wanda aka jajjefa su a wani guri wanda ba kowa fa akala ha sai ya ci fara'atu jariyatan sai wata yarinya ta ganshi fa akhbarat bi zalika maulaha ta gama mai gidanta cewa na ga malam wani hadan saboda yunwa habban gwanda nazb da na ga yana ci fattakhaza lahu da'watan hayya riki wata da'awa fada'ahu ilaiha ya kira shi ya shirya abinci mai kyau ya kira shi yace fa lam yaqbal li hadha bi amshu wannan ba bai amsa ba na shi ma tana uwa ya fahimci irin yadda wancan yin fahimta akwai kaskantar da kai wa haka za yan bagiri dalibi ilmi haka ya kamata ga dalibin ilmi an ya kuna zahimmatin ya kasance ma abucin himma ne aliya ma daukakiya la yadma fi amwali nas kada yi kwadayi a cikin dukiyar mutane qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa iyaka wa tsama ka shedin ka da kwadai fa innahu faqarun hadirun dan shi talauci ne wanda yake halartacce hadisin da ifi ne wanda al-Imam al-Albani ya yi nuni ga raunin shi wala yabkhulu bima indahu min al-mali kada mutun yayi rawwa da abin da ke hannun shi na dukiya bal yunfiqu ala nafsihi bare ya ciyatar da kanshi ala ghairihi da ma wani shi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa annasu kulluhum fil faqri mutane dukkansu suna cikin talauci makhafatul faqr dan gudun talaucin yake sa mutun ya hada cikin talaucin wannan hikima ce wadda Ali ibn Abi Talib ya hade ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi bane marfu'i mawqufi ne wa kana fi zamanil awwal ta'allamuna al-hirfati a zamanin harko sun kasance suna karanta kasuwanci sun mai ta'allamuna ilmi sannan sai su karanci ilimi hatta la yadma ufi amwalin nas ta yadda ba zai su kwadai ba cikin dukiyar mutane dalibin ilimi malami ya kasance yana da sana'a shi yana da aikin shi da zai neman ma kanshi ruha ma kanshi asiri ba rika nema wajen wasu ba wanda zubda mutuncin wanda a yau shi ya zubda mutuncin ilimi kowa in ya ga malami ko wannan yana mishi kallon kawai wani danci ma zaman ne wakil hikimata a cikin hikima minista ga nabi malin nasu iftakara duk wanda ya wadatu da dukiyar mutane ya talauta ka wadatu da dukiyar Allah ba ta mutane ba yace wal alimu idza kana dama amma malami in ya kasance mai kwadai ne la yubqi hurmatal ilmi ba zai bar al hurma ilmi ba tare da shi wala yaqulu bil haqqi ba zai hudu gaskiya ba fali hadza ya ta'awuz sahibu shar'i saboda haka ne mai shari'a yake neman tsari shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu yana cewa a'uzu billahi min tam'in yudni ila tab'in ina neman tsarin Allah daga kwadai wanda zai kai ni zuwa ga dabi'a kwadain da zai tai har ya zama maka dabi'a wannan hadisi an Imam Ahmad ya huddo shi da sigar umarni wayan bagi lil mu'min ya kamata ga mu'mini Allah ya ruju illa min Allah kada yi kaunar wani abu sai a wajen Allah wala ya khafu illa minhu kada yi tsoron kowa sai Allah wa yazhar zalika bi mujawarati haddi shar'i wa adamiha kuma mujawaza wannan kuma yana bayyana ne da wuce dokoki na shari'a da rishin haka faman asallaha khawfa min al makhluqi duk wanda ya saba ma Allah dan tsoron halittu faqad khafa ghayra Allah ya ji tsoron wani Allah wa idza lam yasallaha idan bai saba ma Allah bale khawful makhluq idan saba ma abun halitta wa raqaba hudud ash-shar'i kiyaye dokoki na shari'a falam yakhif ghayra Allah bai ji tsoron wani Allah ba bal khafa Allah bar tsoron Allah ya ji yace wa kaza fi janibi raja'i haka nan bangare na kauna ya kwadai kauna da wani abu wajen Allah ya kallaci hutawwa arziki daga Allah ba daga dan adam ba yace wa yan bagili dalibil ilmi ya kamata ga dalibin ilmi an yu'adda wa yuqaddira li nafsihi yayi tanadi yayi tattali kuma ya kaddara ma kanshi takdiran daidai gurgudo fi tikrari a cikin takrari wannan zancan dalibi kada ya kwadaita da abun hannun mutane da duke su wannan istibrad ne ya kawo shi da ba cikin baban yake ba dan da hira ce ta kawo ana buƙatar wannan yin yanzu kuma sai yake komawa zuwa ga abin da yake akai yace fa innahu la yastaqiru qalbu wa tablugu zalikal mablag zicce shi batta tabbata sai ya kai wannan makaiwar wayan bagi ya kamata an yukarrira sabqal amsi ya maimaita karatun jiya khamsu marratin su biyar wa sabqal yaumi allazi qabla al-amsi da kuma karatu wanda yake na kahin jiya na shekarun jiya kenan arba'u maratin so hudu wa sabqal allazi qablahu wanda ke kahin shi kuma salasan so uku wallazi qablahu sunain wanda ke kahin shi kuma so biyu wallazi qablahu wahid wanda ke bayan shi kuma so daya fa hadza ad'a ila al-hifz wannan shi ya kiran shi zuwa ga hardace abu wa tikrari da maimaitawa haka ake so mutun yayi kuma mutun ya kalla abun da cewa masana abun ne suka bashi shawara yin abun in ya rike shi sai Allah ya mishi taimako duka lokacin da makaranta wannan muna musu kallon kamar ma Allah ne ya ce annabi ya ce lokacin bambancewar hadisi da maganar malamai amma kuma biyayya gare ta sai zaman alheri ne gare ka wayan bagi ya kamata Allah ya ata da mukhafata fi tikrari kada yaji kada ya saba boyewa cikin takrarin darasin shi a boye zai rike a zuciya li anna darsa wa tikrara dan saboda darasi da maimaita shi yan bagi an ya kuna bi kuwacin wa nashab ya kamata ya zamana da ƙarhi ne da nishadi wala jahara jaharan yushir bi nafsahu kuma kada ya bayyana wanda zai wahalar da kanshi kai layin kade an tikrara dan kai yanke gami da maimaitawa lokacin da zai yi karatu zai yi nazarin shi ya rika bayyanawa da zata zamana bayyanawa hakunan shi zai rika ji kuma wannan kin zai taimaka wajen rike abin yace fa khairul umuri awsatuha mafi tsaka mafi alheri lamari dai tsaka tsakiya hukiya an ka labari anna aba yusuf cewa aba yusuf rahimahullah kana yuzakiru fiqh yana muzakara da fiqhu ma alfuqaha tare da malamai bi kuwatin wa nashad da karhi da nishadi wa kana siru inda husrikin shi yana a wajen shi ta'ajjabu fi amrihi yana mamaki ga lamarin shi wa yaquli yana cewa ana a'lamu annahu ja'i munzu khamsati ayyam na san cewa yana dauke da yunwa ta kwana biyar wa ma azalika nazir bi kuwatin wa nashad amma duk da haka yake muzakara da karhi da nishadi kenan duka wannan yake nuna mana da karhi mutun yayi kokarin bayyanawa ba azuci ba wayan bagi Allah ya kuna li dalibi ilmi fatara ya kamata kada dalibin ilimi ya zamana yana da fatara fa innaha afa dan ita alluba ilimi ce ka zamana kana da wani lokaci wanda baka nazari a karatu abu ne na kullun wanda ba dare ba rana kana tare da shi baka rabuwa da shi wa kana ustazuna shaykhul islam burhanuddin rahimahullahu yaqulu inna ma galabtu shuraka'i bi anni la taqauli al fatara fi tahsil yace abun da yasa na samu rinjaye ga abukaina na ilimi dan ni banni da fatara wajen neman ilimi kullun cikin shi nake wa kana ya haki ani shaykhul Isbijani yana bada labari ga wannan babban malami, shine babban malami ne imamun malaman Hanafiya ne, yana da littattafai, malamin Burhanuddin ne, sahibul hidaya kenan, malamin mai ta'alimi ne. Annahu waqa fi zamani tahsili wa ta'allumi fataratan, a zamanin neman ilimin shi ya samu fatara sanatai 10 sana ta shekara 12 bin kilabil mulki, dan saboda juyin mulki da akai. Fa kharaja ma ashrikihi fil munazara, ya huto tare da abokin shojan munazara ilimi, ila haisu mikinu amal istimrar, ta inda sai yana iya yuwa sai ta maimaitawa fi dalibil ilmi, wajen neman ilimi. Wazal la yudrisanihi, suka zamana sana ta mudarasa ilimi ma antari. Walam yutrukal julusa, bas bar zama balil munazara, dan nazari 12 sana yadda suka shekara 12. Fasara sharikahu shaykhul islam al shafi'iyyin, ya kasance abokin nashi shine shaykhul islam ma cikin shafi'iyya. Wa kana huwa shafi'iyyan, dan shi dan shafi'iyya ne. Kiyan kaga wannan yake nuna mana cewa muzakara, kada mutun ya sake ya zamana yana da fatara cikin neman ilimi ko da yaushe. Wa kana ustazuna ash-shaykhul qadi al-imam fakhrul islam qadi khan yaqul yanbaghi lil mutafaqqihi, yace ya kamata ga mai neman ilimi an yi hafaza kitabun ya kiyaye wani littafi wahidan guda ɗaya min kutubil fiqh daga littattafan fiqh da'iman har abada. Fayastasara lahu ba'da zalika hifzu ma sami'a min al-fiqh, sai ya ji abinda zai zo mishi na fiqh sai ya zamana da sauki. Duk in ka fahimci littafi ɗaya kamar yadda na magana, ka tsaya ka karance shi, ka fahimce shi, ka karance shi, to zai sauƙaƙa maka fahimtar su sauran littattafan wa'ancan, wancan sauran littattafan da suka yi saura sai ya zamana sun abun gakin maka. Musami da sababin tawakkali kadan. Fasalun fi tawakkul, fasali cikin tawakkali. Summa la budda li dalibil ilmi, sannan ba makawa ga dalibin ilimi min tawakkul, a wajen dogara da Allah. Fi dalibil ilmi, wajen neman ilimi, kada ya dogara da karhin shi da dabara shi da hazaƙar shi. Wala yahtamu li amri rizqi, kada ya shagalta da lamarin arziki. Wala yashghalu qalbuhu bi zalika, kada ya shagaltar da zuciya shi game da haka. Ba ana nihin kayya nema ba, a'a kayya sa akan shi cewa yana neman ilimi kuma yana arziki irin nawa ne, yana ilimi bai san kishiya ba, ka gama neman ilimi kuma da kwadan cewa hai kai kudi kuma san ya samu. Ra'a Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn al-Haris az-Zabidi sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa man tafaqqaha fi dinillah, yace wanda ya nemi ilimi cikin addinin Allah, kafa hammuhullah, Allah zai wadatar mishi da hammun shi, damuwar shi. Wa razaqahu, sai arzuta shi mana su laya tasib, ta hanyar da bai sani ba. Wannan hadisi yana cikin Musnad na Abu Hanifa a babul ilmi, babu man tafaqqaha fi dinillah kafahu hammuhu, har zuwa ƙarshe. Yace fa inna man istaghala qalbahu bi amri rizqi, da duk wanda ya shagaltar da zuciyar shi ga al'amarin arziki, min al-quti, na abinci, wal kiswati, da tuha, qallama yatafarragu li tahsil makarim al-akhlaq, da wuya zai wahintar da kanshi dan saboda neman makarim al-akhlaq wa ma'alil umur, da madaukakan lamurra. Ilimi abu ne mai kima, mai daraja, in kana neman shi a lokacin neman shi ka hakura akan neman wani abu, daga baya sai ka samu lokacin neman abin da kake. Kila aka ce da il makarim la tarhallu bi yatiha waqa'urfa innaka anta da'imul kasi, da il makarim, ka bar neman abun karamci, la tarhar, kada kai bulagurul bi yatiha, dan saboda neman ta. Waqa'urka zamna fa innaka anta da'im, kai abunci ya tarwa ne, da'im ma'ana al mad'um, al makasu, kuma kai ne abun ta tarwa. Wannan zambo ne a jahiliya, wani yake ma wani shi malamin istishhadi da shi, duk da zargi ne, ba za a ce mutun ya zamna ba, kada nemi, kamar gayin magana ne ake ma wanda bai tashi neman abun nan, ka zamna ya zo maka haka nan, yadda an san cewa bai zo haka nan ba. Qala rajulun, wani mutum yake cewa li Mansurul Hallaj, ga Mansurul Hallaj babban malamin falsafa ne daga cikin manya-manyan mutafalsifa masu da'awar hululi, inda awar cewa kowa ma zai iya zama Allah Al Hallaj, wanda shi ma soke shi akai. Yace Ausin yace imin wasiya, fa qala Mansur, sai Mansur yace hiya nafsuka, zuciyarka ce, in lam tashghala shagalatka, an baka shagaltar da ita kai ba, ita ta shagaltar da kai, wannan magana haka ce, in baka kawo mata ba abinda ya shagaltar da ita na alheri, to ita ta shagaltar da kai da na sharri. Fa yanbaghi li kulli ahadin, ya kamata ga kowa an yashghala nafsahu, ya shagaltar da kanshi bi amalil khairi, da ayyuka na alkhairi, hatta la yashghala nafsahu bi hawaha, kada zuciyar shi ta shagaltar da abinda take so. Wala yahtammal aqilu ya amru dunya, kada mutun ya bada babban kokarin shi a cikin lamarin duniya. Li anna alhamma wal hazan, dan damuwa da bakin ciki, la yuridul musiba, bas maido da musiba. Wala yanfa'u batta amhanar, wa an wani abu ya same shi, bal yadurru bil qalbi, bar ma cutar da zuciya take, yawan damuwa ba gashi ba take sa tension. Wani zamanin nan ai mun yi kowa sani. Wal badna wal aqal, da kuma jiki da hankalin mutum. ويخل بأعمال الخير كما يتنجر أجا أيكين الخير كلن كان تكين دامور أبن دنيا بزك ماي الهيري ذا يتي ويهتم لأمر الآخرة يهم من تقل أمر الآخرة لأنه ينفع دنشي زي أمهان الدشي وأما قوله عليه الصلاة والسلام أما فدر النبي يتي وإن من الزنوب زنوب لا يكفرها إلا هم المعيشة لغا تكين زنبا أقوى زنبان دبا أبن دكي كان كريس سي دامو ترأي ويو دقوبي أن لا ينكاوم كريشن أبن چي ريشن قولن زما دن يجربيك يكن كريم كوس زنبا دوانا وأن حديث أبو نعيم كافي تكين هلية الأولياء دا ابن أساكر دقا أبي هريرة yace fal murad minhu qadru hammin la yukhillu bi amal alkhair abin da yake nihi damuwa wadda bazatta itangarda ga ramar lahira ba wala yashghulu alqalba ba zai shagaltar da zuciya ba shugulan shagali yukhillu bi ihdar alqalbi fi salat wanda zai kawo tangarda halartar da zuciya cikin sallah kai damuwa da hatta wuce in ka shiga cikin sallah ma ita kake tattunawa babu wannan ke ta zama tangarda fa inna zalika alqadru min alhammi wannan gurgurdan na bakin ciki wal kasri da manha min amal alakhirati daga lamarin lahira yace wala budda li dalibil ilmi ba makawa ga dalibin ilmi min taqalilil alaiqi dunyawiya daga rage alaqoqi na duniya bi qadru lusu daidai gurgurdan shi abu kai wanda ba na ilmi bane na duniya ne na ayi hira banza hira kau ta duniya to wannan ka rage su ba naka bane yace falihaza ikhtaru alghurba saboda wannan ne malamai suka zabi bakunta mutum ya kasance bako ne ba garin su bane yace wala budda min tahammulun nasab babu makawa wajen yayi tahammulun wahala wal mashaqqati da wahala fi safar ta'allum wajen balaguro na neman ilimi kama qala Musa salawatullahi ala nabi wa ala nabiyina alaihi fi safar kama yadda annabi Musa yake fada cikin balaguro na ta'allum neman ilimi walam yunqal anhu zalika fi ghayrihi ba asamu inda dubbura gurrukan annabi Musa bai hadu wannan ba cewa mun laqad laqina min safarna haza nasaban mun hadu da wahala cikin bulaguran nan dan saboda ta neman ilimi ce lace liyu ulama dan asan anna safara ilimi cewa bulaguro na ilimi la yakhlu an ta'ube wa hintuwa ga wahala zaka gamu da wahalhalu li anna talabi ilmi amrun azimun dan neman ilimi lamari ne mai girma wa huwa afdalu min al-qazati ya hijhadi ma farala inda aksarul ulama wajen mafi yawaicin malamai yace wal ajru ala qadri at-ta'ab la da ko daidai gurgurdan wahalaka wa nasab da wahalar da kai fa man sabara ala zalika ta'ab duwanda yayi hakuri akan wannan wahala wajada lazzata al-ilmi zai samu dan dano na ilimi tafuqu lazzati dunya wanda ya hidadin duniya duwanda ya karanci ilimi ya san wannan shi zai san haka in ka samu dado na dan dano na ilimi ka fahimci me ake nihi da ilimi wallahi wani mai kudi ko wani dan siyasa ko wani wanda ya tara dukiya ba gami da farin ciki da jin dadi na zuciya shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa da masu hali da masu kudi sun san mu cikin kwanciyar hankali da jin dadin da muke da sun yake mu akan shi sai dai babu yadda za a jin dadi ne da kwanciyar hankali da ba wanda isa ya yake ka akan shi wani ma bai san ba kana da shi walihaza kana Muhammad ibn al-Hasan saboda haka ne Muhammad ibn al-Hasan idza sahira al-layali in yayi rishin barci cikin dare wan halatul mushkilat mushkiloli suka warware mishi ya kula sai ya ce aina abna'il muluki min hazihi al-lazzat diyan masu mulki ina gamin su da wannan jin dadin ya dauko littattafai yayi bincike kan wata mas'ala a karshe samu natija ta samu wannan inta dan dano da jin dadin wannan mai kudi bai isa ya same shi ko mai mulki ba yace wayan bagili dalibi ilmi ya kamata ga dalibin ilmi Allah ya stagila bi shay'in kada ya shagalta da wani abu akhar da ban gairar ilmi banda ilmi wala yurid an tafiqihi kada ya kauda kan shi ga neman fiqihu qala Muhammad ibn al-Hasan Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu yake cewa sana'atuna hazihi wannan sana'a ta mu min al-mahdi ila al-lahdi daga tsumman goyo ne zuwa makabari faman arada an yutraka ilmana duk wanda yake so ya bar wannan ilmin namu haza wannan sa'atan sa'a daya falyatruku sa'atu ya bar shi sa'a dayan ya gani ma'ana kaman magana ce wa dakhala faqihun wani malami ya shigo hi Ibrahim ibn al-Jarrah shine Ibrahim ibn al-Jarrah al-Mazini malamin Kufa ne ya zamana Masar ala abi yusuf ya shigo wajen abu yusuf ya uduhu yana gaida shi fi maradin cikin rishin lahiya ta rasuwashi wa huwa yujudu bi nafsihi yana tawahala da ran shi ma'ana cutar ta kai mishi tsanani fa qala abu yusuf yake cewa ramilul jimaru rakiban afdalu am rajulan yace giho tsakuwa ta cikin aikin haji mutun yana busa doki abun hawa yayi ta shi yahi ko kuma yana tahiya kafa yace falami arifu li jawaba bai san amsa ba fa ajaba bi nafsihi sai ya bada amsa da karan kanshi suka ce shine tawaqqufi al-afdalu ar-rajulan shine mutun ya tahiya kafa wanda su anan musu hadi amsa ba yace wa haka zayan ma'ana gashi a gadan rishin lahiyar da cutar ta kusa kaiwa ga mutuwa amma masail na ilimi yake tattaunawa akan su kuma yake kokarin sai ya bada amsa akai wasu sun tambaye Ahmad ibn Hanbal wannan sana'a har zuwa yau shi zaka barta yace sai yarda da muka kasa ni kabari wa haka zayan bagilil faqi haka ya kamata ga malamin fiqi wa an yastagila bihi ya shagalta da ilimi fi jami'i auqati cikin dukkan lokutan shi fahina izin a wannan lokacin ne yaji da zatin azima fi zalik zai samu jin dadi mai girma a cikin wannan in ka kai matsayin da ilimin kana jin dadin shi yana ka kai inda kana fahimta shi kana jin dadin shi baka ma san ba lokacin da kake dauke lokaci mai yawa baka kana cikin nazari tasha nawa nake tashi ina kain kai karhe 2 ma san ba tayi ko kuma ina cikin barci wani lokaci ya kiyawa gajin karhe 2 in tashi kuma in ci gaba da nazari na har zuwa asuba wanda wannan in ka ce da karhi ne baka san dandanan abun baka san dadin abun ba zaka iya yi ba wakila wasu kace ruya Muhammad ibn al-Hasan an ga Muhammad ibn al-Hasan fil manami cikin barci ba'ada wafatihi bayan rasuwar shi faqila lahu sai aka ce mishi kaifa kunta fi halin nazai yaya ka kasance a lokacin hutar ranka dokar rai yaya kai faqala sai yace kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min sa'ilil mukatab ina cikin tunani a cikin mas'aloli na al-mukatab ba wanda aka dora mu hansa falam ashur bi khuruj ruhi ban ma kula ba lokacin da ya huddara ma'ana ina cikin tattauna da mas'ala ta ilimi a wannan lokaci wanda wangakin ilimi ne ya kai ta inda hayya jin dadin ilimin ya lullumka inda muke tunani wakila wasu kace innahu kana fi akhir umrihi yana fada a ƙarshen rayuwar shi shagalatni masailul mukatib an al-istidad li hadha al-yawm yace mas'alolin mukatab ba wanda aka dora mu hansa hukunce hukuncen shi sun shagaltar da ni game da yin tanadi da tattali ga wannan wuni wa inna ma qala zalika tawadu an ya fada haka ne dan tawaru ba dan bai ma wunin mutuwa ba tattali Allah mashirama malamai sun kasance da tawadu da nuna cewa su ba kowa bane ba jiji da kai ba maganganun su wannan a wannan baban ake daukan su ba wai dan bisa aikin alkhairin ba nan zan mu takaita wannan shine fasali na 5 ina ga ku fasali na gaba zan mu tashi in Allah ya maido mu fi waqati tahsil lokacin samun ilimi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafara amma yadda muka faɗa wannan littafi mai albarka ta alimi muka gama shi da littafin da zan mu samu da din shi wanda shi ma a wannan baban yake karantar da mu kuma zan mu shiga izinin Allah hutuna wata guda daga nan sai zuwa lokacin da muka komo karatu wata mai kamawa kenan muka komo kuma zan mu kamar yadda muka yi tsarin bare dai wasu mawadu da dama nake dauka tare da ku dan saboda mai ribace su ne mu yi wancan darasin kuma mu ba da wannan darasukan namu kenan lokacin da muka komo tsarin mu zai koma kamar irin nada muka yi darasin mu na jami'a kuma lokacin sai mu tsaya mu yi littafin da ya kamata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lalata kuskure Allah mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi